الآن أسعد رسول الله وعلى اسم سيدنا أبو بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وستة البيت يا لا زال إلا الأولى راكية وكافة أسعد رسول الله المهاجرين والأنصار والتاجين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قلوب المكتوم وهتم المحمدين شيخنا أحمد بن محمد التجاني وعلى سني السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن قوس الأقواس قلوب الأقدام فريد الدهري على الإدلاك هتم الأتماني أبو إسحاق الله إبراهيم ياس ورضي الله تعالى عن شهيد ومربي وقائدي وفاهري وملازي وأديبي إلى الله شيخ إبراهيم مسدد جعلنا الله من أهل السداد والأمن والستر والكمال والمعرفة واليقين والتصديق واللطف والرشد بجاه رسول الله يا أيها الشهيد ادري لنا بهذا المهذر والتأديب بنظرة تأتينا النبي الظفر اللهم ألديف وأسألك اللطف فيما جرى به المقادر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نسألك أن تجعلنا والأحباب وكل من يتعلق في أزيال لأهل الله من يوم هلكت الدنيا إلى انتهائها بمحبة رسول الله ومعرفته بجاه رسوله يومنا زمانة 85 إن شاء الله واندا داوم cikin wannan hadara na karanta jawahirul ma'ani na biyu jiya mun yi magana akan tafdilus sahaba kujeran sayyidina Ali bin Abi Talib saboda haske biyu Allah ya sa a cikin manzo Allah shine riwayan da yazo cikin Musnad al-Firdausi haske biyu da na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da na sayyidina Ali hasake ne guda biyu wannan hasaken guda biyu sune suka taso wanda aka dinga tunqalimin salimin ila rahimin hatta wasala ila sayyidina Abdul Muttalib daga nan su makasahum qasahum Allah subhanahu wa ta'ala ismaini يفتد سيدنا رسول الله في عبد الله يفتد سيدنا علي بن أبي طالب في أبو طالب سننسي الله يتعالى حسن قبائك لكما كان حسن ده أسيني فكان يدى الله يندى حديثنا ينونا كنا كما وإن أبوان شيني مكتشي باب واني اهتساسي annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine kofan Allah sayyidina Ali kuma shine kofan ilimi annabi Muhammad shine kofan Allah sayyidina Ali bin Abi Talib shine ana madinatul ilm wa aliyun babuha to kofan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sayyidina Ali bin Abi Talib wannan kuma ba zai hana in kaji muna wani magana na daban kace baka san abun ba kai shiru shi ko ka nemi sani yaya abun yake in ka samu iskali domin ai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shine farkon annabi babu wani annabi kaga sai shi amma kuma kaga ai annabi Adam baban sa ne kaga akwai iskali an aka ce maka annabi Adam baban annabi Muhammad ne to kaga kuma mu kuma mun san cewa annabi Adam shine annabi Muhammad shine baban annabi Adam domin sabaqahu ya riga yayi shi to haka akwai irin wannan tafiyan a sufanci da ilimai dukkan zawahiru da bawadinu haka da ka iya samu to in ka zo ka ji za a sake cewa ga wani guri kuma an samu tahassusi za ka ji an ce a waje kaza wani ne a waje kaza wani ne a waje kaza wani ne al'amur kullu yarju ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wanda wannan abin ya samu afdaliya kaga an ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya ce law kana badi nabiyan fa umaru minhum da bayana da samu wani annabi to umaru yana ciki kaga bai kira Abubakar ba da amma kuma kaji ya abinda kuma aka sake magana akan sayyidina Ababakar bayan annabawa da mursalai babu afdaliya wanda yafi shi kuma a sayyidina Ababakar kaga haka sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa حواري هذه الأمة لكل أمة لكل أمة حواريا. وحواري هذه الأمة أبو غرس بن الجراح حواري نا الأمة أبو غرس بن الجراح سنن جاء أبو بعد دبان دبان كوني دير متاكنس دير سننسا wannan wani dai shi kadai ake yi a zamanin al'umma gaba daya, shi kadai ake yi a zamanin al'umma gaba daya. In aka jefa wannan a jefa wannan a jefa wannan saboda fadin yadda ubangijin yake, to alhamdulillah mun zo mun shiga baharul halqiya, shine maradul baharain yaltaqiyani bainahuma. Marajal Bahraini matafiyan nan na kogi guda biyu yaltaqiyani bainahuma, suna gamuwa da junayen su. Ruhu shine hadaratul ilahiyya, in ce maka hadaratul ubudiyya, to amma hadaran da ake magana Allahu wa rasuluhu ne. Gashi nan suna hade kuma amma bainahuma barzahu, tsakanin su akwai barzahi. Barzahin hajizun ne aiko, to amma ya yake ba za ka iya gane ha ba saboda la yudrak, la tudrak wa la yudrak. Shine to yau muna nan ne a matsayin da wasatu radiyallahu anhu an da'iratihi shi sallallahu alaihi wasallam, an tambayi shauti jani akan da'iratuhu sallallahu alaihi wasallam. Fajaba radiyallahu anhu bi qawlihi, abinda aka ambata shautu jani ya ce shi ya da'iratu sa'adati, da'iratu sa'ada shi ake kira da'iratu rasulullah allati waqa'a alaiha qawluhu ta'ala, shine wanda ubangiji yake fada ala husaini inna awliya allahi la khawfun alaihim, su waliyan allah babu tsoro a gare su, wala hum yahzanuna kuma ba su yi bakin ciki ba. Inna awliya allahi, kaga allahu waliyu, inna awliya kaga waliyu ya fara zuwa, inna awliya allahi kusan waliyan allah la khawfun alaihim wala hum yahzanuna, can wani gurin kuma sai ce Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum min az-zulumati ila an-nuri, kaga sai zan mubadala, wato man walla amrullah tawalla Allahu amrahu kina, duk wanda ya dauki ya yarda da abinda Allah ya yarda da abinda Allah yayi a kansa, to ubangiji shi kuma zai tsaya masa, shine ma'anan abin kenan. Sai kaman cudenin cude ka kaman haka yawa. Amma to anan abin da yake nufi qala al-busairi radiyallahu anhu walau tara min waliyin ghairi muntashirin walan tara min waliyin ghairi muntashirin, babu wani wali da zaka same shi ghairi muntashirin sai dai Allah ne kawai yake zaben sai yi masa. Kowane lokaci daga Allah yana taimakon wali, kowane abu yayi daga Allah yana taimakon shi ne, ko menene Allah yana taimakon shi ne, ko me aka yi Allah yana taimakon shi ne. Amma yana ganewa hakan ne, ya gane hakan ko kuma yana ganewa hakan ne, shine anan ne yake rikicin fa, domin shine ma'arifa. Ko menene daga cikin waliyi daga cikin waliye, wani ya ce wani bawan Allah yace duk abin da ya samu ga dan adam alkhairi ne, alkhairi ne, duk abin da ya sami dan adam alkhairi ne, ya zai ya zama alkhairi kuwa, sai abin da yake faruwa ya zama alkhairi. Sai yace to zo mu yi tafiya, sai suka shiga suka yi tafiya, suna tafiya suna tafiya suna tafiya, sai abincin su ya kare, ruwan shan su ya kare, komai na su ya kare a cikin tafiyan. Sai ya ce masa yanzu wannan rashin ma shi ma alheri ne, ya ce wallahi alheri ne. Sai can kuwa sai gashi nan sun yi kusa da sai ga wani gari sun hangi garin suna hangan garin sai suka nemi su daga kafa saboda su je su samu mutanen garin a samu abin da za a ci ko a sha garin tafiya sai dai kuwa sai kafarsa ta soke da kututture na dabino sai da wani dabino kututture sai da ta fito sai da ya fito bayan kafansa sai ya ce masa yanzu wannan ma alheri ne kaga yayi karin kari kenan ya ce masa alheri to sai suna tafiya a hakan ya hakura yana neman ya fahimci ilimin sai kuwa ga mala'ika Allah ya turo musu mala'ikan da ya zo sai ce bayin Allah na ga kuna sauri ku shiga wancan garin ya ce to kuma Ubangiji ne ya turo ni zan zo zan kifar da garin to amma kifar da garin nan da zan yi sai na gan kuna sauri in kuka shiga garin kuma za a kifar da ku saboda haka shine na roƙi Allah ya yi muku wannan shine dalilin tsarewa dan kar ku isa da wuri kar abin ya faru sai shafa kafan sai kafan ta dawo daidai sai aka kifar da garin gaba daya duk wani abin da ka ganshi ya zo cikin intisari na tafiya a hanyar amanan Allah da annabi alheri ne to amma ganewa ne yake da wahala kullu man lan yuntasar bin nabi la hazza lahu fil wilayati llahi duk wanda bai samu taimakon annabi ba da ba shi da rabo cikin wilaya wawo ma'ana kaul shi radiyallahu anhu walan tara shine yake cewa walan tara min waliyin ghairi muntasirin wa qawlu ahalla ummatuhu fi hirzi millatihi ahalla ummatuhu fi hirzi millatihi ya saukar da al'ummarsa cikin kiyayewan matafiyarsa arada annahu sallallahu alaihi wasallama abinda yake nufi adakhala ummatuhu almahsusatu bi sa'adati Allah ya shiga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya shigar da al'ummarsa keɓantattu cikin arziki adakhala fi hirzi millatihi kuma ya sanya su cikin kiyayewa a kiyaye suke ai a duniya sijinul mu'mini wa jannatul kafiri ai kaga duk bugabugan da muke ai a cikin jin dadi muke mun kan alhamdulillah ko a yanzu aljanna ta zo mana iya wannan ne wallahi alhamdulillah iya wannan yadda muke wallahi aljanna ta zamo haka ne wallahi alhamdulillah saboda komai duk abinda Allah yake wa bayin Allah duk abinda Allah yake yi wa mutane amana babu wani abinda Allah bai yi mana ba to ko iya nan ne alhamdulillah sai zama kuma a hakan an ce muna cikin danja ne wai muna cikin sijini ne wa'incan da kake ganin suke fafatawa babu lafiyar zuciya saboda babu annabi a ciki to ina aka samu lafiya wanda mu kuma yanzu muna intizari ne saura mu je ne kawai wanda su kuma ba san inda za su je ba kuma ba in an gama ba kenan a'a daga nan aka fara kaga ai mutum ya kamata ba abin da ya kamata sai mutum ya gode wa Allah a kashai'il mahbubil azim kaman abin da kake so ne mai girma allazi ya kanzu fi gayatul hirji wanda kake boye shi a kama zinari abinda dai zaka boye shi a guri mai kyau fa inna dhahaba wal yaqutu in ka kwatanta zinari da azurfa azhaba wal yaqutu da azurfa da zinari fi uluhi yana cikin daukakan sa la yudau illa min wara'il aghfali daga ai ba a boye shi duk gurin da kaga aka sa zinari ana masa sakiwa wai ne ai kikkiawan aji ake mar ko yawa duk ya kutu da sauransu duk kikkiawan aji ake musu ba a yi musu sukin banza lai wudau illa min wara ila gafali hirzan lahu saboda kiyaye wata hasina kaga an dauko wannan kidin duk wanda suka san duniya duk wanda ya san duniya zaka ga zinarin da ake koyewa a banki zaka ga irin jera shi da ake yi kamar sai an yi sallama ma tukuna ake aje shi da sanda ake aje shi wajen ajiyansa a tsare shi da menene a tsare shi da menene a tsare shi da menene wasu kuma su fata gurin sai sun dauko ko ba haka bane a cikin wannan tsarin fa to haka irin ajiyan da Allah yake yi mana haka aka ajiye mu daga wajen manzon Allah haka manzon Allah yake kiyaye mu haka ake mana shine ahalla ummatahu fi hirzin allati duk wannan shine tanajin da aka yi wa manzon Allah aka yi mana mu al'umma ne Muhammadu to wanda aka yi mana wannan waye ya lura ya gane wanda ya maka wannan ya wannan ajiya dai duk wanda ya duba zinariyan da ake ajiye shi a duniya ya san kofofin da ake marba na wasa bane a sama waɗansu wutace wanda ba ka gani in ka shiga kawai ka wargaje duk ka sa ba a ganin su sai ka sa glass don wai to duk annabi Muhammad ya yi mana wannan irin ajiya to musamman wanda da'iratu sa'adati yake na ba da'iratu sa'adati rasulullahi irin wannan ajiyan fa aka mana a halla ummatu fi hirzin allati to kazalika wa sallallahu alaihi wasallam ala ummatu al mahsusatu haka nan aka kebance al'ummarsa fi hirzin allati fan dabaqat alaihi sa'adatu al-abadiyya fi dunya wal akhirah saboda haka suka samu dabaqa na sa'adatu dunya wal akhirati to kenan idan mutum yana da hankali kawai ya dinga cewa ya rasulullahi mun gode ya rasulullahi mun gode ya rasulullahi mun gode ya rasulullahi mun gode shi yasa da ka ji waɗansu majazubai sai kai tsammani ba san komai ba aka ce mun gode shi Ibrahim mun gode mun gode mun gode saboda ya nuna mana annabi idan kai tunani kai tunani ka ji dole mu ce mun gode dole mu ce mun gode saboda aikin da aka yi a kanmu don mu ai mu aka yi ma kuma an turo shi ne ya yi mana aka yi mana hakan don mu ƙara godiya wa Shehu Ibrahim mu gode wa Shehu Tijjani mu gode wa manzon Allah saboda abinda wannan sanin abinda aka nuna mana shi ne zai ƙara sa mu ga girmansa ai dole mu ce mun gode to kaga in aka yaka ko an baka sa'adatu abadiyya ne duniya wa lahira wa hadha min haythu tahsisul ilahi li ummati wannan kyauta ce na tahsisi na ubangiji saboda Allah inna awliya Allahi Allahu waliyyu waye mai waliyin ai annabi Muhammad ne ne shine ai wulayan ta Allah ai shi Allah ba ruwan shi da kai ba ruwan Allah da kai annabi Muhammad ne ya damu da shi kai kuma damuwanka da annabi ne ka samu wulayan ai duk sabon annabi ai duk abun da suka samu sun samu ne saboda damuwansu da annabi Muhammadu za mu kare ka za mu taimake ka kai ummi wa abi fida'un laka ya rasulullah ummi wa abi fida'un laka ya rasulullah da kaya da manzo Allah ya taka kaya gara a kashe uwana da ubana da kakana da matata da jikana da ƴaƴana da matana dan kar annabi ya taka kaya wannan shine ai soyayya sai kuma Allah ya ce to shikenan kun so shi kaman haka to ku zo nan ku zo kuma kun matso gaba Badar da taimakon manzo Allah da aka yi ƙuru sai aka ce to daga yau duk wanda suka tafi Badar an ɗauke musu alƙalami duk komi abinda da akwai doka a kai to yanzu ba dokan na cire in ji Allah na cire komi ba dokan na cire dokan na ba mazalla ka je kawai duk su je su sunan su waliyai dina na zabe su na yadda da su saboda haka ko menene a kadarta in ce da a lokacin Abubakar da Umaru da Usman za su koma shan giya sun sha ruwan banza ba komai saboda ai wanda zai ce a sa dokar shi yace ya dauke to kaga ai Allahu waliyyu alladhina amanu ala inna awliya Allahu waliyyu an samu an shiga abin da ake nufi to wannan shine wa hadha min haythu ta'sisu lillahi li ummati allati hiya qismu sa'adati wannan shine rabon na arziki sa'adatu da'iratu sa'ada ja'alana Allahu minhum Allah ka sanya mu cikin sabbi mahabbi fadlihi wa karamihi amin wannan shine daukan yadda aka tafi akan yadda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jawahirul maani kullun na fada jawahirul maani tallan annabi yake amma wanda bai san me ake yi ba saboda abin ya masa iza azalama alaihim qamu daga zaran ba su san abu wato shikenan kawai to ba abun to kuma in haka ne tafiya walaysa kullu ma'lumin yuqalu ba duk abin da aka sani yake fada ba walaysa kullu majhulin yunkaru ba duk abin da ba a san shi bane ake musun sa ba haka bane idan kai haka to ka fadi warwas saboda ba tafiyan Allah ba haka yake ba Allah yake yi Allah ka taimake mu ya ƙara samu makale ina ma kuntu na alihi Shehu Ibrahim ina ma kuntu na alihi ina ma za mu zamo takalmi kai turbatu na alihi mun san mun tsira saboda baya taka gurin da Allah baya so shi yasa ka ji ka'idan abin da yake fada iza sara hayrun nasi sirtu wara'ahu wa in halla yawman falmasiru ba'idu wannan shine duk tafiya da ta yi nisa ba ta kusa da shi saboda haka baya sa kafansa ko hannunsa ko bakinsa ko wani abu a gurin da bai halatta a gare shi ba sai gurin da yake duk gun da bin shari'a abinda ake umarni a ji shine yake gurin saboda haka in ka ji ya faɗi wannan maganan iza sara hayrun nasi sirtu wara'ahu wato duk gurin da annabi baya gurin bana gurin shine wa in halla yawman falmasiru ba'idu wannan yana ya tara ma ne kawai ya gaya maka bana gurin da ma laysa fi shar'i ja'iza duk abinda ba shari'a ba ta halatta shi ba to ba za ka same ni a gurin ba to ina mu ma mu zamo haka ayi tafiyar da mu ya rasulullahi a samu a cikin karabka ya rasulullahi a samu a cikin da'iratu ahli sa'ada ya rasulullah wasila radiyallahu anhu an tambaye Shehu Tijani an ba'dul ayatul warida fi haqqil anbiya'i akan waɗansu ayoyi da suka zo cikin haƙin annabawa alayhi salam qala sa'idun sai mai tambaya ce ba'da an waqaftu ala kalami ba'dul ulama na tsaya na kalli waɗansu magana na malamai ya cewa Shehu Tijani haka wa ma qalu fiha da abinda suka faɗa wa ma nasabuhu da abinda suka nasabta shi li safawatillahi da zababbun Allah min halqi daga halittarsa min ma la yaliqu bi man sibr risalati wan nubuwati sun faɗi abubuwan da bai dace wa annabta da nubuwa ba wal mulkiyati da mulki na qawlu ta'ala inna fatahna laka fatahan mubina wani kalma ne na ka san nan gurin yana da wahala inna fatahna laka fatahan mubina li yaghfira laka Allahu ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhara har yanzu da yawan wahabiyawa sun tafi akan cewa annabi ya yi laifi kaga wannan bai dace ba bai dace ba wannan akhta'un mufassiruna ko waye ko fasaranta nasban da nasabta annabi da illa bai ba to nan ma maganar da aka yi shine shi mai tambaye tambaye shi Tijjani kuma da yawa ni naji wanda muka yi maganganu da su ma ni da su suna cewa inda annabi bai laifi ba a ce an gafarta masa ba su fahimci abin ba ba haka ake nufi ba shi wa'innahu la yajanu ala qalbi wa'innahu la yajanu ala qalbi fa astaghfiru llaha mi'atu marratin sab'ina marratan aw mi'a marra yuganu ganu dinna shine giratul agayar wato agayarin da ake magana ana magana na nuru ne na haske ne idan hasaken suka zo wa annabi Muhammad to wannan ga wannan ga wannan ga wannan ga wannan shine gairu amma ba gairu na zunubi ba baya cikin gidan annabi Muhammad ko lahazatan baya ciki kuma idan mutum yana da hankali ko da yake ba hankali bane abun in Allah ya buɗa masa ya fahimci wani abu za ka gane mai shiga tarbiya ko mutumin da ya shiga halwa dan neman idrakin wani abu ba za ka same shi ya zuba yana karatun Qur'ani yana kaza yana kaza ba kowanne bane akwai wanda yake dan wannan tahassusin dan abin amma akwai abin da ake yi in hasken ya zo maka gaba ɗaya za a rasa wanne kake neman ganewa in aka zuba maka to ga sunan wanne kake son ka gane bai san wanne ne ba to akwai abubuwan da ake yin tahassusi a keɓance mutum kawai ka ce la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah shi ake son ka gane in ka gane ka koma Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ghuliqa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ghuliqa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ghuliqa Allahumma astaghfirullah astaghfirullah kowanne akwai abun da ake nema a ka'ida kuma idan mutum ya ce duk bai yadda da wannan ba ko bai gane haka ba to abin da ya kasa fahimta shine ya shiga gonan da ba zai iya dauka ba ne gonan da ba zai iya dauka ba ko shine abin da yake faruwa idan mutum ya je babban asibiti masalan kai baka da lafiya misali a'a kana da lafiya amma ga abin da kake bukata ka je asibiti to in ka je asibiti dukkan rashin lafiya dukkan maganin department din ake dauka baka kowane department ne sunanka bugagge saboda haka akwai abin da kake tahassusi da shi bangaren jute bangaren asibitin mahaukata ya yi daidai da na masu ciwon kurkunu masu ciwon ciki ya yi daidai da gashi nan dai sai a ce to shi kenan ai sai ku je duk faya masu ɗin sai a ebo kwayoyin a zo a baka ya ce ai tun da magani ne an san zai za a warke ne an san zai za a warke ne to ka sha wannan sai a ɗauko na mahaukata sai a haɗa ka da shi sai ba haka ba ne saboda haka kowane abu in aka je department ɗinsa sai an yi maka ɗaya bayan ɗaya in aka yi maka mistake ɗin kwayan ma sai ya hargitsa maka jikinka to haka ne fa abubuwan suke gudana to amma sai kawai a ce wai dole sai dai a yi shi a dunkule ba haka abin ya kamata ba inna fatahna laka fatahan mubina wannan kaulu ta'ala wata hashan nasa ka gani wallahu ahaqqu an tahshahu sai suka nasarta kaga inna fatahna laka fatahan mubinan wannan wata hashan nasa mutane kake tsoro ya rasulullahi wallahu ahaqqu an tahshahu kaga ana atqakum wa ana ahshakum ni nafi ku tsoron Allah ni nafi ku sanin Allah ni nafi ku kaza kaga amma kaga Allah ya faɗa masa haka in Allah ya faɗa wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga shi to ai gashi nan an ce shi ma yana tsoron mutane to waye faɗa wanda ya isa ya faɗa ne ya faɗa wanda ya ce mishi mutum din nan shine ya faɗa haka kai kuma ka isa shine shi wanda yake cewa idan an ce in kaman shugaban kasa ya ce kuje ku kira mutumin banzan nan yana nufin gwamna sai ka mai ka zo ka ce mutumin banza ka zo to wayannan irin abubuwan sai kuma da ƙarfi a murɗe a ce tunda an ce mutumin banza to mutumin banzan haka ne ba haka abubuwan yake ba an kaje ma ana matsawa ba za ka iya faɗan ba sai kaji a hankali to haka abubuwan suke gudana fajaba radiyallahu anhu shehu jani amsa mimasa ya ce zikirar insha Allah badu zai zo baya insha Allah fajaba radiyallahu anhu shehu jani wa mata'ana bi tsuli bi qa'ihi Allah ya jaddada mu dadi da tsawon wanzuwansa a cikin mu wasaqana min bahri irfanihi Allah ya shayar da mu daga kogin nan na sanin Allahnsa wa dama alaina hubbuhu Allah ya dawo madda mu akan son sa min al'ani ila istiqrari ma ufi ala lilina daga yanzu zuwa har Allah ya tabbatar da mu da shi cikin aljanna ilina amin qala radiyallahu anhu ilam anna az-zunuba abinda ake kira zunubi shi haqqul anbiya'i a haƙƙin annabawa allati ya iftiham manhiya an shar'an wanda a ci abinda aka hana su aikatawa shi suke aikatawa mustahilatun wannan babu abu horarre ne ce annabi yayi wani abu da aka ji kalmomi wasa adamu rabbahu fagawa da aka ji irin wannan duk irin wannan kalmomin gabaki daya a ka'idan adabul anbiya babu wani annabi da ya isa ya aikata wani abin da Allah baya so babu to wayannan abubuwan har gobe yana dukan wahabiyawa Allah suna ganin cewa kawai suna da laifi kuma ba haka bane maganan Allah sai an tace ka gani ga abin da ake nufi amma da yawa suna tafiya kan haka musamman wanda suke daukan tafsiri sumar hawan kawara qur'ani su ja qur'ani hawan kawara su masa fasaran doro su yi masa fasaran doron yanda nassin ya zo su ce ai ta ga Allah ma ya ce kaza haka ne wani ya ce tunda annabi yanda annabi yake tsoron wuta haka suke tsoron wuta irin wannan wani akwai wani man sani Allah masa rahama muna tare da shi a Abu Zaria essa tana karatu a hannunsa to sai malamin ya zo fassara yana karatu irin malaman mutanen ce ulaika yal'anuhumullahu yal'anuhumullainun da ya zo yana tafsiri ce ulaika wayannan yal'anuhumullahu Allah ya tsine musu yal'anuhumullainun tsine nu kuma sun tsine musu sai ta ce la akramukallahu ai ba haka bane ai wai taimar jara dan me shi ba haka bane fasara suka yi tabbalai wai yal'anuhumullahu Allah ya zama su yal'anuhumullainun wal tsine nu ma sun tsine musu ka gani yal'anuhumullainun to ai lahajan kalman abun to kaga yal'anuhumullainuna masu tsinuwa sun tsine musu kawai shi kuma sai ya dauki Allah ya ce so irin wannan suna da wahala matuƙa da gaske inda mutum ya ci karatu da karfin tsiyan nan ana shan wahala Allah ya kiyaye fi hakim la tasawwaru minhum wannan baya yi surantuwa lisubutul ismati saboda su ma'asumai ne subutul ismati kenan lahum mimma daqqa aw jalla ko abin yayi siriri ko yayi girma wala jiwaqa fi al-maghfirati minhum abinda yake afkuwa na gafara cikin haƙin su alaihi salatu wasallam hiya lati tusaddara min al-anbiya shine abinda yazo daga suran tasaddara yazo daga annabawa bil sanil ibati shar'i shine abinda aka ce halal ne an mubahi ne a shari'a lakin yatanawala hatta labu tarki sai ana son tabbas su yi ba mubahi ne su a gurin su wanda yake zuwa mubahi ne a gurin amma an aka hana su kaga walau hadaran lifi shiwa ka iradatan ba ma malaman ba annaba ba walau hadaran lifi shiwa ka iradatan ala hadiri da zan yi wani tunani irada ina akwai wani wanda zai iya yi min wani abu sahawan da mantuwa hakamtu bi iradati sai ce na fita daga musulunci to ya annaba wannan mahfuzai ne fa suke da wannan shi wali ai aksari wali idan ya tafi ya tafi ba maganan haramun bane makaruhi ne ake kokarin kokuwan karewa makaruhi ne ake kokarin karewa yake ganin shi a matsayin haramun ba wai maganan haramun din a shige shi ba ma to ya annaba kuma aya kamata kiyaye Allah ya kiyaye lakin ya tanawala talabu tarki ana son ya nisance ta nan waje ne ijmali ta bangare dunkulin lamari la tasrihi wa talabu tarki ha huna neman barin wannan anan laysa muharraman shar'an ba wai haramun bane a shari'a wai nama ya talabu tarku zalika al'amru ana neman ya bar wannan ne kawai wai kana fi na bisi mubahan ko da yake halal ne eh halal ne abin mubahi ne ha tanziha li uli maqami saboda tsarkaka ga daukakan darajarsa litadannis bi mulabasati zalika al-mubahi saboda kar a samu tadanisi saboda haduwa da wannan allati tanawalahu wajhu talab at-tarki wanda yake binciken neman barin sa min wajhin akhara ta fuska daban fa innal mubahati shi abubuwan da yake mubahi fi haqqil anbiya'i haqqin annabawa munqasimatin qismaini ya rubu gida biyu ne qismun ya tamahadu akwai ismi na farko wanda tsantsan sa fi hukumul ibahati akwai hukunci na ibaha min kulli wajhin ta kowace fuska kamar a ce karahatu tahrimin da karahatu tanzihin ne fa a ce karahatu tahrimin da karahatu tanzihin tunda abu ne gida biyu za ka iya samun abu wannan karahiya ne amma tahrimin kamar yin sallar limami ratibi a cikin masallaci a fiqhin malikanci sai wani kuma ya zo ya sake ta da limanci a cikin masallacin karahatu tahrimin ne abinda yasa yake zama karahatu tahrimin ana ganin ko za a jefa wasu wasi cikin mutane ko wani ya san shi da illa ne ya kibin shi sallah to wannan karatu tahrimin ne akwai kuma karatu tanzihin shi karatu tanzihin shi kuma ba an kine amma kuma ba komai kaga akwai bambanci to irin wayannan duka kowanne sai ka duba kaga wanne ne zai kai ga zargi wanne ne wanda kuma kowanne waje ya fito ba komai to haka to mubahin ma yana fita kan haka ne la yu'aridu talabu tarki min wajhin fa hadha la itabu alayhi babu zargi cikin sa wa qismun min al-mubahi akwai rabu dai na daga mubahi ya tanawala wa hukumul ibahati wanda yake samun hukuncin ibahi min wajhin daga fuska wa tanawala wa talabu tarki zai iya kuma barin sa min wajhin ta wani fuska aw min wujuhin ko to wasu fuskoki daban akwai abubuwa da yawa in mutum yana da ilimi zaka ga ka shiga gurin ka fita lafiya wanda bai san abun ba kuma bai sai shige fita lafiya ba daga cikin misali neman aure cikin idda ai akwai wanda zaka yi shi ka fita lafiya akwai kuma wanda ba ka isa ka fita lafiya ba kamar a ce inni fiki la ragibun inni fiki la ragibun ce a Hausa wanda ya same ki wanda ina kwadayin ki ina kwadayin auren ki kenan kaga da wanda yake cewa wanda zai ce in kin gama ina kamu wannan suna kiran shi jirwaye mai kaman wanka kaga an yadda da shi wannan kuma wanda yace in an gama yana kamu ko yana ciki ta haramta a gare shi so kaga irin wayannan to akwai irin wayannan a kamun daban-daban wanda zan mutum zai ce ya sha ruwa a watan azumi misali sakacin me yasa ka sha ruwa a watan azumi yace ina da wani ciwon ciki ne sai naji kaman zai taso mun saboda alama sakacin me yasa ka sha ruwa yace haka ne kawai na sha sai a ce ka fara 60 so irin wayannan akwai mafita a cikin abubuwa na addini ga maganan kusan iri ɗaya ba su da nauyi ko kaɗan amma kuma sai jangwalo wa mutum ko? Ta haka ne fa haza in tafannadu lahu idan suka fahimtu wa alimuhu suka sanar da shi taraku sai bari walan yantamu walan yaqtahamuhu ba su kutsa ba wa in gafalu an wajahi ko da ya gafala daga wani fuska an wajahi talabi tarki fihi waqtahamuhu suka kutsa li ajali ma fihi min al-ibahati saboda abin da ke cikin daga ibaha wa qala itabu lahum to za a zargi wa hadha huwa الذنب المعهود في حقهم وانا شيء yake kira zambo da zunubin amma suna da dama duk abin da suka yi ba a tambayin su saboda babu wani abu wani ta'alam ka sani anna hadha al-zamb wannan zunubi lam yakun min ism al-muharram ba haram bane alayhi shar'an a cikin shari'a mubahi ne wala min ism ma sami'u dalab tarki ba shi daga cikin qasimu ma sami'u rabon da suka ji na neman barinsa fi ainihi a cikin idan barwa dakhilan fi jumlatul talab at-tarki yana nan ya shiga cikin jumlar neman bari fa huwa laysa bi zambi shar'an wannan ba shari'a ba zanubi bane a shari'a wa yana ma utliq alai ismu zambi mujazan an ce masa zanubi ne kawai mujazi amma ba zanubi bane wa in kana mubahan tare da mubahi ne liga yarihim ga wadansu su aikata min al'amati daga cikin ammawa wa talawu minhum tarkuhu li ulul maqamin neman da aka yi na barin su bar shi saboda daukakan maqamin su fa huwa kama kila shine yake cewa hasanatul abrar sai ajrul muqarrabina in wani ya rawa ya samu kudi wani ya rawa sai da ku an san wannan yawa hasanatul abrar sai ajrul muqarrabina kenan wani gurin mutum yayi aiki a yabe shi wani gurin kuma mutum ne yayi aiki ya zama ya shiga damuwa saboda wanda yake kusa da kai ya ci amananka da wanda ya zo barawo daga waje ya maka sata ai ba ɗaya bane wanda yake kusa da kai ai kaga wanda yake kusa da kai shi matsayinsa cin amana amma wanda ya zo daga waje barawo ne kaga cin amana kuma yana gaba da sata amma kuma ba kowa ne ya sani ba wanda ya san ka cin amana zafinsa ya fi yawa amma wanda yake waje ya zo ya dauke maka wani kayanka to akwai bambanci a yi ba haza zambu wannan zunubi huwa fi nafsihi mubahan shar'an shine ake ce masa mubahi ne a shari'ance walakin law minhu tarkuhu ka bar shi li ajali tanzihil maqami saboda tsarkakan maqamin da ulu jalalihin saboda daukakan su shine yafi wa ma ma zikra min al ghaflati amma wanda ya ambaci annabawa da gafala fa laysa hiya al ghaflati al ma'huda ba gafala bane wanda ake magana ta fi haƙƙil ammati waye iradun an mutalaati hadratil ilahiyya kauda kai an mutalaati hadratil ilahiyya walakin al gafal fi hauna fi haƙƙin hiya nisyan abun da ake faɗa anan shine mantuwa amma mantuwa wani nisyanu ghayr mustahilun fi haƙqin shi mantuwa gairu mustahilun ba korarre bane cikin haƙƙin annabawa li'annahu jibilatul bashariyya domin shi haka aka halicci mutum wa ma sumiya lil insani illa li nafsihi ko wa mal qalbu illa annahu yataqallabu wa ma sumiya lil insani illa li nafsihi ba ambaci mutum da insanu ba sai saboda mantuwansa saboda abin da aka yi ahadi na annabi adam na wannan alƙawarin na bashi shekaru wa annabi dauda ya ƙara masa shekara 40 a cire masa a cikin nashi a ƙara masa da aka zo sai ka yi jahiliya ce har ka mance to wannan shine jibiliyar farko wa ma sumiya lil insani illa li nafsihi wa mal mar'u illa annahu wa mal qalbu illa annahu yataqallabu wa nisyanu ghayr mustahilin fi haqqi li annahu jibilatul bashariyya tunda su mutane ne to akwai wannan fa garga da sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ya ce innama ana basharun ni mutum ne an saka matan sauna ina mantuwa kamar da kuke mantawa fa idza nashitu faskuruni innama ce ku tunatar da ni wannan manzo Allah ya faɗa irin wannan kujeran shi yasa suma hai gobe ana ta damban tsiya da in izala to amma zaka ga wani gurin manzo Allah yana cewa ina mantuwa ne li usanna na manta ne dan in sunnanta muku saboda abinda ba ku iya ba ai har ma'iza ayo sun ce ai ba ta yi zinan ba ta faɗa ne saboda ba a nuna abun practical ba ba a gane ba a nuna abun practical ba amma ta nuna cewa ta yi zina ne dan a yi mata hukuncin dan al'umma su gani eh ce ai lokacin da wata ce inni zanaitu ya rasulullah nayi zina ya rasulullah manzo Allah ya kauda kai to wace ce ta dawo ta nan ta ce ya rasulullah inni zanaitu nayi zina manzo Allah ya kauda kai ce inni zanaitu nayi zina ce kai ba ki dan kallon ta ce lafiya na kalau nayi zina ne ya rasulullah ce kai aje a tambaya wannan gidan ko an samu hauka a cikin zuriyar gidansu akwai jinnu ce lafiyar ta kalau manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya sa aka je aka jefe ta da aka je aka jefe ta ana cikin jifan ta ita ce ban yi ba ce a ai da manzo Allah ne mai kwace ki kika ki eh saboda aka kawai sai aka kashe ta sai aka da ziyar Rasulullahi da ta ji dutse ita ce bata yi ba ya ce me yasa ba ku dawo min da ita ba ku ji sabon ilimi abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kenan to da aka zo sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya tashi yana masa sallah sai aka fara gulma wannan ga ta nan mazinaci ya ce ba manzo Allah bayan ya gama mata sallah ya ce wallahi law qusimat tawbataha li ahli al-madinati lawasa'atuhum tubanta da za a raba shi wa mutanen Madina duk za ta iya shigar da su aljanna da wannan so irin wayannan abubuwan suna nan dankararru a aje amma kuma da yake ba a san addinin ba an fi karanta faifa da sunan karatu to shi yasa shafin malera ko fikihun ne ma ba a karanta shi a yanzu an fi yarda a ɗauko abubuwa da yawa wanda ba shi yake nufi ba Allah ya kiyaye wa kama fi qadiyati hadisin zulaidaini akwai hadisin zulaidaini hasu sallam da raka'ataini min rubaiya manzo Allah ya yi sallama raka'a biyu a sallama ya raka'a hudu fa qala hu zulaidaini sai manzo Allah da ya yi sallah raka'a da ya salla sai sallama a raka biyu sai zale dai ne yace a kasurati salatu am nasita ya rasulullah wannan sallan amma dai ta kasaru ne ko an mance ne ya manzo Allah fa qala lahu sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah yace lan tuqsar wa lan ansa ka gani ko ba mai dai ta kasaru ba ko ban mance ba fa qala lahu sai ya sake cewa bal nasita a ya rasulullah an mance dai falamma qala lahu zalika da ya fada wa manzon Allah haka sallallahu alaihi wasallam Abubakar ne Umara sai manzo Allah ya tambaye Abubakar da Umar faqala huma sai ya ce musu a haqqun ma yaqulu zulaydaini shin abinda zulaydaini ne faɗa gaskiya ne faqala lahu na'am sai suka ce eh gaskiya ne faraja alayhi salati sai dawo cikin sallawa a kamal haye cikata to abinda yake faruwa nan ana son a nuna maka magana nawa ne ke bata sallah a kasuratu salatina ya rasulullahi am nasita wannan sallah kasar aka mai da ita ya manzo Allah ko kuma kamance ne daga magana daya sai manzo Allah ya ce ban mance ba magana biyu yace ban mance ba sai yace labudda ya rasulullahi kaman ammanci magana nawa uku biyu ko uku sai shi kuma yace yace labudda ya rasulullahi ammanci sai sayyidina rasulullahi sai tambaye Abubakar da Umaru yace abinda zulaydaini ya faɗa haka ne sai yace eh haka ne magana biyar ne shine wajen islahin sallah in kuka yi magana biyar ba a bata sallah kaga wani ilimi ne ya fito a karkashin wannan ba wai zallan magana bane a ana son a gane ne kawai daga abubuwan da yake ka gani nasitu li as-sunna nayi mantuwan ne dan in sunnanta a gane magana kaza baya bata sallah wallahi alam na'am fa zahara laka min hadha al-habari sai baka labari sai bayyana gare ka annan nisyana mantuwa ya tarau alal anbiya'i yana fitowa wajen annabawa bi tasarifatil ahkam ash-sha'iyya saboda a nuna musu hukuncin shari'a waye salatu ita ce sallah waye azabu ma yatlabu shar'an ita ce kuma abin da aka fi nema a shari'a wannan sai sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah ya nuna mantuwa babu ajza'ihi ya mance da wani yanki fa wa dalilun wannan shine dalili annan nisyana fi tasarruf al-ahkam ash-shar'iyya wato mantuwa cikin tasarrufin hukuncin shari'a gairi mustahilun ba kolalle bane fi haqqihim a haqqin su bi shahidil hadisi saboda hadisi ya kawo wannan wali ta'alama ka sani annan nisyana al-mazkur mantuwan nan da ake ambato huna huwa gair marhuzun fi qawli ta'ala ba shi da lafazi cikin fadin ubangiji fal yawma nansahum kama nasu liqa a yawmihim ba irin wannan bane fa ina zalika wannan huwa ta'mudu tarki bari yin abu ne da gangalle amalin bi amrillahi in aka hori mutum yawwa da yin abu yake ma ala ilin bihi ya sani wa adamu nisyani da rashin mantuwansa walakin nan nisyanu ha huna annan mantuwa huwa tarkun faqat bari ne kawai kaga wan nisyanu mu'abbaru anhu fi haqqil anbiya'i to ayin rubuta mantuwa an yi musu ta'diri a haƙƙin annabawa yanqasimu qismaini ya kasu kashi biyu ne faqat la salisa lahuma babu na uku al-qism al-awwal na farko huwa qari'un bil jiblatil bashariyya saboda abu ne wanda yake jikin halittar basharu wa huwa nisyanul hukm shine zai iya mantawa da hukunci fil amri wajen horo wa adami wuqu'ihi da rashin abkonsa fi balil shafi cikin damuwar mutum fa haza wannan sahibu ma'zurun sayyidinsa ma'zurun ne la yu'khadh bihi shar'an ba kama shi ko da shari'a ne ai haka ne idan kaman ce amana rasulullahi ma uzira ya rabbi wal mu'min kullu amana billahi wa laikatu kutuba rasuli ko can kuma in Allah tajawaza li an ummati al khataya wan nisyana kaga ba ya ciki ba za a kama shi da shi ba can ma kaga abinda kaman ce shi ma ba a kama ka da shi saboda haka wallahu alam za mu shiga qismu sani minan nisyani na daga abinda yake faduwa wajen akabirin siddiqin da anbiya'u cikin hadarar zatul aliyya albarka annabi Allah ya kara mana imani ya kara mana son manzo Allah ya shiryar da mu ya shiryar da zuriyar mu ya sa mu daga cikin tsayayyun bayin Allah kuma ya sa mu akan daidai Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ugliqa wal khatim lima sabaq nashr al-haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi qadri bidar lazim ثلاثا تملأ الأزل والأبد الزمن ومكانا مدروبة في كل عدد بعدد ما في علمك يا وهني يا أحد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.